nahiyar Turai UEFA Champions League shekara 2006 zuwa 2007 matakin wasan kusa da nan karshe semi-final a je kungiyar kwallon kama ta Real Madrid ta doki Atletico Madrid kwallayen 3 da neman a karawar farko. Real Madrid ta samu nasarar jefa kwallon ta na farko ne ta kafar dan wasan ta mai suna Cristiano Ronaldo inda ya jefa kwallon ta farko a cikin minti 10 da fara wasan. Cristiano Ronaldo ya sake samun damar jefa kwallo ta biyu a cikin minti 73 da fara wasan. Ana saura minti 4 da tashi daga wasan Cristiano Ronaldo ya sake jefa kwallon sa ta uku inda aka tashi wasan 3-1. Wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ka samu akan Atletico Madrid shine nasara na 26 a cikin wasanni 44 da suka kara a tsakanin tun bayan kawar kungiyoyin guda biyu. Ranar Laraba 10 ga watan Mayu na shekara 2017 za a fafata a karawar su ta biyu na gasar ta UEFA Champions League inda kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din za ta karbi bakuncin Real Madrid. Haka kuma a yau za a kara a tsakiya za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Monaco da Juventus a gasar ta UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 shi ma a matakin wasan kusa da na karshe semi-final karawar su ta farko za a buga wasan da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Chad. Wannan shine haduwar su ta biyar tun kafuwar kungiyoyin guda biyu inda a baya suka fafata tsakanin su sau hudu. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta samu nasara akan kungiyar Monaco sau biyu, ita kuwa Monaco ta samu sau daya inda a haduwar su ta karshe suka yi canjarar babu ci a shekara ta 2015 a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar Turai. A bangaren gasar cin kofin Turai kuwa European League na shekara 2016 shi ma an kai ga matakin wasan kusa da na karshe semi-final inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta Ajax ta kasar Holland za ta karbi bakuncin Lyon na kasar France. Za a buga wasan da misalin karfe 5 da buga wasan da misalin karfe 6 saura kwata na yammaci agogon Nigeria. Wannan kungiyoyi guda biyu sun taba haduwa sau hudu inda Ajax din ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Lyon sau biyu, ita kuwa Lyon ba ta taba samun nasara ba. An yi kunnan doki sau biyu. Idan muka dawo tarayyar Nigeria kuwa hukumar ke kula da wasan league na kasar LMC ta sanar da ranar 21 ga watan Mayu na shekara 2017 ya zama ranar da za a dawo fafatawa a fagen wasan gasar cin kofin Nigeria Professional Football League na bana zagaye na biyu bayan hutun da aka tafi na tsakiyar kakan wasa inda za a dawo ranar 7 ga watan Mayu sakamakon wasu dalilai. Hukumar ta daga shi zuwa ranar 21 ga watan Mayu. Huta lafiya.